Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 9 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Sakataren General na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya, yana mai cewa rikicin da ake yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi, yayin da katsalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Sannan kuma a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya, yana mai cewa shawarwarin da suka bada a kan sake buɗe makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaɗuwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Har ila yau a Amurka, shugaban Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador a fadar White House a jiya Laraba, don ganawa da za su yi kan cinikayya, tattalin arziki da kuma shige da fice.
Tukanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, mazauna yankin Isa da ke jihar Sokoto na korafin cewa rashin kai farmakin sojin sama da na ƙasa na bai ɗaya akan ƴan bindigar da suka addabi yankin na ba maharan damar kai sabbin hare-hare a yankunan su.
Maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu, a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattare inda su zasu kulluwa su cikin jama'a, sai ba a yi haka nan ba.
To sai dai sabanin hakan, rundunar sojin saman Najeriya ta ce suna aiki ne da takwarorin su na ƙasa cikin tsari da kyakkyawar fahimtar juna.
Dan jirgi baya iya kama waje, jirgi sai dai ya zuba bomb ya gyara wajen mutanen ƙasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin ƙasa, kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada haɓaka shi.
Za kuma mu leƙa jihar Borno mu ji ƙarin bayani kan wani kwamiti da aka kafa wanda zai nazari kan matsalolin tsaro da ke faruwa akan yakokin jihar da ƙasashen da ke nasartaka da jihar. Muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Kama kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya, yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi, yayin da katsalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da aiki tare da bangarori da ke kada don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma komawa hanyar siyasa don samar da maslaha, abinda Antonio Guterres ya faɗa kenan a wani muhimmin taro ta yanar gizo da ya yi da kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce katsalandar ƙasashen na ƙetare ya haɗa da kayan miyagun makamai da ma mayaka ƙasar, abubuwa biyu da suka saba wa takunkumin makaman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa Libya. A cikin makonnin baya-bayan nan, dakarun bangaren gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya ke goyon baya da ake kira GNA a takaice sun samu nasara akan mayakan kwamanda Khalifa Haftar na dakarun LNA da suka kwashi tsawon watanni 14 suna kai farmaki kan Tripoli, babban birnin ƙasar. Dakarun GNA kuma sun kwace ikon wani filin jirgin sama da wasu muhimman garuruwa biyu a arewa maso yammacin ƙasar. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya, yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake buɗe makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaɗuwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Trump, wanda a ranar Talata ya hura gwamnonin jihohin ƙasar 50 da jami'an makarantun ƙananan hukumomi wuta akan ganin an fara zuwa makaranta kamar yadda aka saba a watan Agusta da Satumba, ya ce bai yadda da ka'idojin da cibiyar kula da cututtuka ta ƙasar ta bada ba, da kuma gargaɗin da ta yi na cewa komawar ɗalibai makaranta kamar yadda aka saba na tattare da babban haɗarin yaɗa cutar. Yayin da suke so su buɗe makarantu, suna buƙatar makarantun su yi wasu abubuwa da ba za su yi ba, in ji Trump. Zan gana da su, abinda Trump ke bayyana kenan a shafinsa na Twitter. Har ila yau Amurka, shugaba Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico, Andre Manuel Lopez Obrador, a fadar White House a jiya Laraba, don ganawa da za su yi a cikin cinikayya, tattalin arziki da kuma shige da fice. In kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Mexico da Canada, USMCA ta fara aiki. Dangantaka tsakanin Amurka da Mexico bata taba yin kusanci da take da shi a yanzu ba. Abinda Trump ya faɗa kenan kafin shugabannin biyu suka sanya hannu a sanarwar haɗin gwiwa game da yarjejeniyar a lambun Rose Garden dake fadar White House, wanda ta amince da ci gaban da kasashen biyun suka samu wajen sabunta tare da ƙarfafa kawancen su da magance kalubalen tattalin arziki da tsaro na ƙarnin nan na 21 da yankin Amurka ta Arewa ke fuskanta. Prime Minister Canada Justin Trudeau bai halarci ganawar ba don bikin sa hannu a yarjejeniyar wanda ake kira USMCA a takaice. Ya bada dalili aiki da kuma rashin dacewar yin tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin da ake fama da annobar cutar COVID-19. Trump ya ce Amurka mazauni ne ga Amurkawa yin asalin Mexico miliyan 36 kuma suna da babban kaso a bangaren masu ƙananan kasuwanci na ƙasar.
Gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda mazauna yankin Isa da ke jihar Sokoto suke ƙorafi kan abin da suka kira rashin kai farmakin sojin sama da na ƙasa na bai ɗaya domin murƙushe 'yan bindigar da suka addabi yankin, lamarin da suka ce yana ba maharan damar kai musu sabbin harhare. Daga birnin na Shehu ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Lamarin da ya yi kama da cewa murna ta koma ciki domin jama'a sun fara nuna jin daɗin su akan farmakin da sojojin sama suka soma kaiwa ga 'yan ta'adda, har an fara tunanin cewa an kusa kawo ƙarshen wannan matsalar, sai gashi 'yan bindigar suna mayar da ramuwar gayya ga mazauna ƙauyukan gabashin Isa. Na tuntuɓi wani ɗan asalin garin na Isa wanda kuma shine shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto, Bashir Altine Guyawa, wanda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakai na bai ɗaya tsakanin soji a lokacin kai waɗannan hare-hare akan 'yan bindigar.
Waɗannan jirage waɗanda ainihin ke zuwa suna wannan aiki na bin ainihin tun gaggacin waɗannan 'yan ta'adda suna jefa musu bamabmai, su ne suka je su gabatar da aiki. Maimakon a ce yadda sojojin sama suka biyo suka tarwatsa wuraren nasu, a ce akwai sojojin ƙasa sun bi a ƙasa sun tattare inda su za su kulluwa su shigo cikin jama'a, sai ba a yi haka nan ba. A sanadiyar haka nan ne suka fantsama suka wuce cikin jama'a, suka hana mutane shaƙa, suka tama da mutane da hankali cikin garuruwan, suka kori jama'a mutane akalla garuruwa 31 gabashin Isa waɗanda ba su gidaje, wasu sun yi shinkafi, wasu suna nan Isa a makarantar ainihin mai tandufura mure suna gudun hijira. Bakin ciki da takaici ya sha mana kai sosai.
Haka ma na ji ta bakin wasu 'yan asalin yankin na gabashin Sokoto waɗanda suka nemi a saka ya sunan su.
An din daga an shigo zuwa suna sadda mutane, suna anshi abin da an gare su, kuma suna kashe mutane. Yanzu haka cikin garin Jebi kun kashe mutum da jiya da daddare.
Lokacin da aka zo can aka ce an yi bombing, amma waɗanda suka ɗan tsira suka taho ba su tsallake gulbi, sai kansu cewa ba su samu hito ba. Mutanen gari sun ga game kai sun kai da su da ruwa, sai sun ku koma. Koma ga sun kai sai suka samu garuruwa da yawa, suka ce musu illa.
Ko baya ga ɗaukar matakan na bai ɗaya a lokacin kai waɗannan hare-hare, akwai buƙatar gwamnati da masu hannu da shuni su kawo ɗauki ga 'yan hijiran da suka baro ƙauyukansu suka taru a garin Isa sanadiyar waɗannan hare-haren da ake kewa a yankunansu, a cewar ɗan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar mulki ta Isa Habibu Halilu Modaci.
Duk wannan da Modaci da ɗan zanki da Lugu da Gazau, duk mutane duk an cika wannan garuruwa ɗin. Yan gudun fardera sun cika waɗannan wurare, saboda haka ba ɗinsu ɗaya ba ne. Don Isa ma kamar yadda ka sani, an riga muna da labarin sun zo sun cika garin Isa. To mutanen Isa suna fama da tasu matsala, yanzu ga wata matsala ta taho ta iske su ta 'yan uwansu. To kaga wannan abubuwa abu ne suka dana wani kwarai da gaske. Dama duk wanda abubuwa abun da mutane suka yi sun tafi so irin kayan abinci.
Ko baya ga jami'an sojoji da aka girke a kananan hukumomin Isa da Sabon Birni, gwamnatin Bola a kwanan baya ya shirya wa jama'ar yankin cewa ma'aikatar lamuran 'yan sanda ta ce za a kafa rundunar 'yan sandan kota kwana a yankin domin samar da tsaro a yankin, sai gashi hare-haren sojan sama ya tunzura 'yan bindigar sun soma saukar da nauyin ga jama'ar ƙauyukan yankin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To dangane da korafin da mazauna yankin Isan suka yi game da rashin kai farmakin na bai ɗaya, rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana aiki da takwarar ta ƙasa a kodayaushe a kokarin da suke yi na kakkabe yan bandigar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aika mana daga Abuja.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar yace wannan sabon farmaki ana ta kai shi ne a kowane lokaci wato ba dare ba rana yayin da jiragen yakin Najeriya ke farma yan bindiga ta sama. Air Marshal Abubakar yace su kuma sojojin kasa suna nan suna kukkusawa don mamaye wuraren da ake kai wannan farmaki a halin yanzu.
Kamar yadda nace ma muna samun nasara kyawawan fahimtar juna da sojojin kasa dan jirgi baya iya kama waje, jirgi sai dai ya zuba bomb ya gyara wajen mutanen kasa su je su kama. To saboda haka dole ne a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakaninmu da sojojin kasa, kuma muna wannan kyakkyawan fahimtar juna muna ta faman mu ga cewa mun dada habaka shi. Wannan abu ne wanda yake sabo ga mu kanmu da su kansu, ta gane ko wannan.
Babban Hafsan yace duba da yadda dajin Kagara ya zarce zuwa kasar Niger a halin yanzu ana ta hada hannu da mahukuntan Niger din don tabbatar da yan bindigar ba sa tserewa zuwa can. Yace za a tura karin jiragen yaki zuwa jihar Sokoto da majohin da akusa gare ta, wato irin su Zamfara, Katsina, Kaduna da Niger, don kawo karshen aika-aikar yan bindiga dadin. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga Hadiza ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar.
Jami'an Amurka da mahukuntan ƙasar na gargaɗin Amurkawa akan yin amfani da TikTok, wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na China, bisa dalilin sirri da na tsaro. A jiya Laraba, a lokacin da aka yi masa tambaya akan ko Amurka na duba yiwuwar haramta TikTok, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce tunan Amurka ta fara yin nazari don kare sirrin Amurkawa 'yan ƙasa da kuma tsaron ƙasar. Muna so mu tabbatar da cewa jam'iyyar kwaminisancin China ba ta da wata dama da za ta samu bayanan Amurkawa 'yan ƙasa cikin sauki, abinda Pompeo ya faɗa wa manema labarai kenan a wajen wani taro a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Ya ci gaba da cewa don haka za ku ga matakan da gwamnatin nan za ta ɗauka don kare bayanai da kuma hana jam'iyyar ta kwaminisancin China damar samun bayanan sirri da na Amurkawa. Waɗannan bayanan na Pompeo na zuwa ne a makon da daraktan hukumar binciken manyan laifuffukan Amurka ta FBI Christopher Wray ya kira ayyukan da China ke yi na leƙen asiri da satar bayanai a matsayin wata babban barazana ga makomar Amurka. Makonni kafin a harbe shi har lahira a Baghdad, Husham al-Hashimi, wani sanannen marubucin Iraki ne kuma ƙwararre akan harkokin ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi, ya nemi shawara daga wani abokinsa wanda ya ce ya samu wani sako mai tada hankali daga ƙungiyar Haitab Hezbollah da Iran ke goyon baya. Yanzu haka abokan nasa na jefa alamar tambaya akan ko mayakan na Shi'a ne ya saka aikata kisan. An yi alhinin mutuwarsa sosai a fadin Iraki, lamarin da ya sa mutane da yawa duba makomar kasar a daidai lokacin da take fuskantar kungiyoyin Iran. Na ce masa ya bar Iraki ba tare da bata lokaci ba, a cewar Gaid Al-Tamimi, wani dan Iraki mai bincike kuma abokin Hashimi na Qud da Qud. Al-Tamimi ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa Husham ya faɗa masa cewa ya samu labari daga wata muhimmiya kuma sananniyar majiya wadda ya bayyana ta a matsayin ta gaskiya cewa ƙungiyar Haitab Hezbollah na da niyyar kawar da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti mai dauke da mutum 13 wanda zai duba irin matsalolin tsaro da ake fama da su akan yankokin jihar da ke makwabtaka da wasu kasashen Afirka uku waɗanda suka hada da Nijar, Kamaru da Chadi. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabiu ya aika mana.
gwamnatin jihar Borno ta nada wani kwamiti mai mutum 13 da zai duba irin matsalolin tsaro da ake fuskanta akan iyakokin jihar da ma wasu kasashen Afrika da jihar ke makwabta da su. Wannan kwamiti dai da mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafu zai shugabanta, zai soma aiki ne kai tsaye da kuma zai duba irin matsalolin da ake fuskanta akan iyakokin musamman ma na tashin hankula da ma matsaloli tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum yace matsalolin da ake fuskanta na yan kwanakin nan abun dubawa ne, dan haka ya zama dole ya inganta kan iyakoki da ma karfafa dangantakan jihar da makwabtan kasashe.
Boundary issues over the years have been a subject of concern globally. This scenario prompted many countries in the world, including Nigeria, to establish such committees or institutions in line with global peace initiatives.
Yace batun kan iyakoki a tun shekarun baya abun damuwa ne a duk duniya da ma yasa kasashe da dama da kuma Najeriya kafa kwamiti da zai dace da tsarin wanzar zaman lafiya na duniya, don haka jihohi su ma suka bi sahu wajen kafa irin wannan kwamiti da zai dinga lura da batun kan iyakoki.
However, states are also admonished if we collaborate with neighboring states and countries and to handle all boundary matters such as international boundary with Chad, Cameroon and Niger Republic, interstate boundary with Adamawa, Yobe and Gombe, interlocal government boundary within 27 local government areas of Borno State.
Yace za mu hada kai da makwabtan jihohi da kasashen Chadi da Kamaru da kuma Niger da makwabtan jihohin mu na Adamawa da Yobe da kuma Gombe da makan iyakokin kananan hukumomi 27 da muke da su a jihar don samun nasara wajen samun da ingantaccen tsaro. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum, Alhaji Umar Usman Kadafu dai shine mataimakin gwamnan jihar Borno wanda kuma zai kasance shugaban wannan kwamiti.
I want to assure you, Excellency, that the terms of reference clearly spelled out by you is well understood, and inshallah we as a member of this committee assure you that we diligently work hand in hand with all the sister states and nations that are bordering our.
Yace ina so in tabbatar maka cewa za mu bi duk sharuɗan da ka gindaya mana, kuma in Allah ya yarda a matsayinmu na mambobin wannan kwamiti za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da dukkanin waɗannan ƙasashe da jihohin don magaman shakan irin waɗannan matsaloli da ya shafi kan iyakokinmu. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya samun mu a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka kawai ba ku jama'a tambaya nike da
masu saurare. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Mummunar ɗabi'ar nan ta fyaɗe ta kasance abin damuwa musamman yadda ake yi wa ƙananan yara fyaɗe a Najeriya. A cikin watanni biyar na farkon wannan shekarar, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta samu rahotannin fyaɗe 717, yayin da wani da aka kama da laifin fyaɗe a kwanan Kwantagore na jihar Kano ya ce ya yi wa mata 40 fyaɗe, ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 80 a duniya. Wakiliyar mu Zainab Babaji ta yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. A kokarin kakkaɓe irin waɗannan ɓata gari ne, hukumar tsaro da bada kariya wa al'umma, wato Civil Defense a jihar Nasarawa, ta yi nasarar cafke wani mai suna Ahmadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira 'yar watanni 3 fyaɗe a garin Adogi da ke ƙaramar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gidado Fari, yace sun cafke wanda suke zargin ne bayan sun kai cafkawa masu laifi a garin na Adogi.
Mun samu labari ne bayan abun ya auku ranar 27 ga watan Mai na wannan shekara, misalin wata da yake nan da ya wuce. Ba mu samu labari ba sai satin da ya wuce na. To, daga nan sai muka je muka samu iyayen Adogi, sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne.
Cewa
lallai an lalata musu yarinya, har ma sun nuna mana ita. Abinda muka gani ya ba mu tsoro, domin hanjin cikinta ya tsitsinke, kuma har cikinta ma ya dan faffashe guri biyu. To, kuma maganar da nake da ke yanzu, dama ciki take bayi, ta nan take bawali. muka tambaye su ya abun ya auku suka ce an zo ne cikin dare an dauke ta ba su da labari aka kai ta wani kango aka kwanta da ita to wannan lalata da aka yi mata yayi faru ne ran 27 ga watan mai to bayan sun kai tsake dare suka yi ta ihu aka fita ana yawo sai aka gano ta cikin kango suka kawo ta specialist hospital na lafiya da hatu arab asibitin suka ce abin ya fi karfin su sai dai aka ita Jos State Hospital to a Jos aka ce za a mata aiki guda tara in ana so a cece rayuwar ta to alhamdulillah yanzu sun yi guda uku kuma duk uku an yi nasara to muka tambaye su wa kuke tuhuma suka ce wasa tuhuman kowa to mun ko sai maza tunda yake haka ne ba za mu zuba idanu kai mu ce tunda ba tuhuman kowa ba za mu kama kowa ba sai muka duba su wane ne dama can suke cikin littafin mu na sun taba aikata laifi a wannan gari to wannan ya sa sai muka yi kaman kama gari sai muka kama waɗanda muke tuhuma mutum tara a cikin bincike da muke yi sai dai yace mana ai ga wanda yayi laifi to da muka neme shi ba mu same shi ba to sai muka sa yaran mu duk cikin jihar shekaran jiya da karfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara binciken sa sai tabbatar mana da hakan kuma a wurin binciken sai muka gane a sai ya taba lalata wata yarinya mai suna Amina Haruna a lokacin tana da wata 9 ma a duniya ita ma sannan ya taba yin lalata da wani Khadijat Abubakar a lokacin tana da shekara 1 a duniya ya taba kuma lalata wata yarinya sunanta Aisha Abdullahi a lokacin tana da wata 5 a binciken mu wannan shine lalata na hudu wanda yayi to yanzu mun kama shi kuma har mun kai shi kotu
menene hukuncin da za a yi masa bisa doka
to mun caje shi dai abubuwa 7 ba mu san kuma ya kotun za ta kashara za ta kare ba tunda yake kiran shara
eh abubuwa 7 kaman da me kenan
babba dai akwai lalata yarinya karama kuma mun caje shi da kokarin kisa domin kin ga hanjin yarinyar nan da ya tsinke har kusan guda 2 eh wanda in ba Allah ne ya taimaka ba tana iya mutuwa ta wannan hanyar to abunda mai ba mu mamaki da mun dauka ko yana da ciwon hauka amma ko da muka kai shi asibiti masana suka bincike shi sai suka samu lafiyar sa kalau to muna tuhuma ko sihiri ya sa yayin wannan yar wata uku ne fa da kwana gaba ɗaya take da shi a duniya a san da mata wannan lalata sai muka fahimci dai kawai lafiyar sa kalau iya shege ne ko irin ta kanka da kuma iyaye su mai da hankali su rinka duba shiga da fita na yayansu
shi ko uban Rukayya yar watanni uku da aka yi wa fadan Aliyu Hashimu yace bayan an dauke yarinyar an mata fyade an jefar da ita a cikin wani kango ne inda suka dauke ta zuwa asibiti
asibitin wannan daga ce su wasiya ba suka kai ta speciali a lafiya na kai ta lafiya rai wai kuma suka duba hanya suka ce kai aikin na bukar ban kar mu ta jika suka tura su jar to a can ne suka ci gaba da mata aiki kuma muna ta misali ba mu da kuɗi a wannan ba to muna ta neman agaji ma ta neman agaji to shi in ko Allah shi ne Allah ya kawo wata mata shi ne kuma ta turo mana wani yaro ana cin shi yake to shi ne dai ya yi haɗa abin a duniya haka sun saka a hannu daga nan kuma shi wannan shugaban Khadija ta zan to shi ne magana hai ta nusu cikin ikon Allah sai yana ga na sai da magana har ya je wajen matan gona har ta wata sai ta kawo mana taimako
to amma me yasa lokacin da abin ya faru ba ku kai rahoto wajen hukumomi ba
idan na baki amsa kan bana gida amma gaskiya magana da ya faru an ce an ba kan banga magana kuma an kai magana gidan sarki kuma an kai ma yan sanda ma duka magana
kenan ba wanda yayi komai har sai lokacin da kuka zo nan jas kenan
a sai lokacin kuma muka zo da ta ba wanda ya kuma
to amma yanzu yaya yanayin ita yarinyar
alhamdulillah ki ne sauki amma ka aiki uku ma har yanzu ne muna da makami kuma ba mu da karfi Allah ne ya taimake mu kuma na mu
kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru tace tana jin takaicin yawaitar ayyukan fyaɗe a jihar wanda tace suna kokarin kawo ƙarshen wannan mummunan ɗabi'a
idan an ce yara ɗan mata da za a ce to kila sha'awa ko kuma an ce yarinya ta mummunan fita inda bai kamata ba to wannan yara kanana ne kwana uku da suka wuce na shi ministry ya ce organizing zanga-zanga dukkan mata ga baki ɗaya da nan ne shi su matan gona na kira da ta fita matan dubuci ta fita matan speaker ta fita matan commissioner sun fita LCWS form 1 kan duka sun fito kungiyoyin mata duka bakatin kaya muka sa muka fita mun je ofisin Anthony General Estate mun je ofisin Chief George mun je ofisin assistant commissioner of police mun present position namu cewa ba mu san ayi farji idan an kama police suspects ayi investigation in an gama investigation ba mu san yanda ake bata lokaci a cikin daga nan magana ya kwanta saboda haka mu dukkan aka da establish na sarawa ta ministry ina bala ta bari ba muna son hukunci mai zafi kisa kawai amma mutum ba wani shari'a da za a baka karayu a cikin al'umma kana ban kuma duk wanda aka yi reference da zama dole ne gwamnati za ta dauki nauyi treatment din sa hukumai
shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alujastina Alkali tace za su bi diddigin shari'ar wanda aka kama har sai sun samar wa jinjirar adalci.
For now hukuncin da ke ci a rubuce a child rights law shine life imprisonment. Zai zauna kin aka conviction na shi zai zauna kenan a gidan yare har duka kwanakin ransa. Amma yanzu muna agitating ma muna so death sentence ne ma dukkan wasu fiyaɗe.
Wato a kashe mutum kawai.
A kashe shi kawai. Don wannan mutumin da har zai iya yi ma mace fiyaɗe bai kamata yana cikin mutane ba dabba ne shi ba mutum ba ne. Don mutum ne imani mutum ne rai ga mata barkate ba za ka je ka neme su ba sai kananan yaran da ba su kai komai ba ba su isa komai ba.
Ya kike ganin kamar za a magance wannan yanayi na fiyaɗe?
Abin da zai kawo magantawa ga maganar fiyaɗe shi ne. Muni prosecutors most times za ki gani in aka kama suspect din ma an gama investigation an kama na kesa ministry of justice of prosecution za ki gani iyayen yaron ba za su yadda su fitar da iyayen su ba ba su san a san amma yarinyar su fiyade yarinyar su ba za su samu aure ta ba so most of these cases bayya ba mu iya mu gama har a yi hukunci ba saboda haka abin yana ta ci gaba wa abin yana ta ci gaba amma muna kuka muna kirari ga kowaye wanda aka ma enta fiyaɗe kuma an an je kotu ne ba dauke evidence a karamin yarinya a open court ba muna dauka a cikin basni so kar su damu kuma na nan za ta kiyaye su kuma muwayen su yan siyasa da sarakuna da religious leaders za ki ga su ne za su je iyaye wurin iyayen wanda aka mata fiyaɗe ana rokar ta iyayen su yi haƙuri saboda zaman tare ko haka ya faru yanzu ko aka ma wannan hukunci ribar me kuka samu to shi yasa abin yana ci gaba muna kirari kowa ya fita a yi magana banda magana kaɗai ba a zamanto wanda za su yi abin da ya kamata su yi a kuma lokacin da ya kamata kowa ya yi don in aka hukunta mutum ɗaya biyu uku kowa zai natsu.
Ita ko kungiyar 'yan jarida mata a jihar Nasarawa ƙarƙashin shugabancin Hadiza Umar Aliyu ta ce a shirye suke su bayyana ire-iren ayyukan cin zarafi in har sun samu bayanai daga al'umma.
Da muka samu labari sai aka fara bibiya har muka zo muka san cewa yarinyar tana Jos. To daidai abin da za a iya yi shine aka yi kamar a ɗauki rahotanni har ya kai ga manya sun ji yanzu kawai sai dai a yi roƙo ga hukumomi da suka dace wanda ya kamata a ce sun gurfanar da shi su ga cewa sun yi abin da ya kamata a kasa ido sosai akan yara musamman ƙanana ɗin nan tun daga abin da yake cin gaba da faruwa a san kuma yanda za a yi a kare lamarin.
Shugaban kungiyar mata 'yan jarida a jihar Nasarawa kenan Hadiza Umar Aliyu.
To a gaida Zainab da wannan rahoto. Shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan lamari inda za mu kawo muku hirarraki da muka yi da 'yan gwagwarmaya da masu ruwa da tsaki da suka hada da matan gwamnoni a yunkurin shawo kan wannan matsala. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya.
To a gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa a Libya yana mai cewa rikicin da aka yi a ƙasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga ƙasashen waje ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙwararrun ƙasar a fannin kiwon lafiya yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake buɗe makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke ƙara yaduwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Har ila yau Amurka shugaban Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador a fadar White House a jiya Laraba don ganawa da zasu a cikin cinikayya tattalin arziki da kuma shige da fice in kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Mexico da Canada USMCA ta fara aiki. Jami'an Amurka da mahukuntan kasar na gargadin Amurkawa akan yin amfani da TikTok, wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na China, bisa dalilin sirri da na tsaro.
To masu rare da aka muka kawo karshen shirin namu baki daya, sai kuma anjima da hantsi dan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokanan aikin mu daga ofishin mu na Yamai a jamhurin Nijar da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Hadiza Kyari wacce ta tana gabatarwa, sai kuma Cibahiro Jibrin ne da ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lado ne ke